Quhafa. Abu Quhafa shi kuma asalin sunansa Uthman, sai zama Abdullahi bin Uthman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayn bin Murra. Murra shine kakan Abu Bakar na shida. Annabi shi ma in mun duba za mu ga Murra shine kakan Annabi na shida. Kenan Abu Bakar da Annabi sun hada akan kakaninsu na shida. Abu Bakar yana da dangantaka da Annabi akan Murra. Murra shine kakan Abu Bakar na shida. Mu lissafa mu ga Abu Bakar dan Abu Quhafa. Abu Quhafa mahaifinsa ko kakansa na farko Amir, kakansa na biyu Amru, kakansa na uku Ka'ab, kakansa na hudu Sa'ad, kakansa na biyar Taym, kakansa na shida Murra. To mu duba Annabi sallallahu alaihi wasallam mu gani Muhammad bin Abdullahi bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murra. Muhammad bin Abdullahi, Abdullahi mahaifin Annabi, bin Abdul Muttalib kakansa na farko, bin Hashim kakansa na biyu, bin Abd Manaf kakansa na uku, bin Qusay kakansa na hudu, bini Kilab kakansa na biyar, bini Murra kakansa na shida. Sun hada kaka akan kakaninsu na shida da Sayyidina Abu Bakar Allah yarda da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Muka ce sunan Sayyidina Abu Bakar Abdullahi, to me yasa ake ce masa Abu Bakar? Kuma Abu Bakar da shi yafi shahara. Malamai suka ce abin da yasa ake ce masa Abu Bakar saboda mutum ne wanda yake da tunani da zurfin tunani, ta yadda tunaninsa da zurfin tunaninsa da hangen nesansa idan ya zo maka da abu sai ka ga abun nagartaccen abu ne. To zuwa da abubuwa da yake nagartattu a Larabci ana kiransa aliptikar. Aliptikar shine mutum ya zo da abu nagartacce wanda ba wanda ya rigaye shi zuwa da abu. Ka zo da abin da a baya ba wanda ya taba zuwa da irin wannan abu. To a Larabci suna kiran wannan abun aliptikar. To saboda gogewan Abu Bakar da kwarewansa a wannan fage sai suke kiransa Abu Bakar. Wato baban zuwa da kwararrun abubuwa waɗanda ba wanda zai iya zuwa da shi sai shi, ko kuma wanda ba wanda ya rigaye shi. Yasa ake ga masa wannan tun ma gabanin zuwan musulunci. Tun yana yaro sai ya boye sunansa na Abdullahi, sai aka fi saninsa da Abu Bakar. To amma yana da laƙabi da ake masa guda biyu. Bayan Abu Bakar da ake gaya masa, ana masa laƙabi da Al-Atiq, ana masa laƙabi da As-Siddiq. Shine zaka ji ana cewa Abu Bakar As-Siddiq. In ka ji an ce Atiq, duka Abu Bakar laƙabi sani. An masa laƙabi da Al-Atiq inji wasu daga cikin malamai, kamar yadda Abdullahi ibn Zubair ya bayyana. Abdullahi ibn Zubair sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam. An samu riwaya daga gare shi da yake bayyana cewar sunan Abu Bakar Abdullahi, sai Annabi ya ce masa anta atiqun minan nar, kai yantacce ne daga wuta. Shi yasa ake ce masa atiq, ma'anan atiq yantacce, minan nar daga wuta kenan. Shi Allah ya yanta shi daga wuta. To tun daga nan sai ake masa laƙabi da Al-Atiq, tunda Annabi ya faɗi wannan magana cewa anta atiqun minan nar, wani lafazin anta atiqun lahi minan nar, kai yantaccen Allah ne daga wuta, Allah ya yanta shi daga wuta. To tun daga nan sai ake ce masa Al-Atiq. Wata riwayar kuma ta bayyana cewar Annabi ya masa laƙabi da Al-Atiq saboda hasken fiskarsa da kyan fiskarsa. To shine sai Annabi yake ce masa Atiq. Atiq wato mai kyan fiska, mai hasken fiska. Wannan laƙabinsa na farko kenan. Laƙabinsa na biyu kuma As-Siddiq. Ana masa laƙabi da As-Siddiq. As-Siddiq wato mutum wanda yake mai gaskiya, shine As-Siddiq. Me yasa aka masa laƙabi da As-Siddiq? Imam al-Hakim ya fitar da hadisi cikin al-Mustadrak dinsa, wanda aka samu daga ummuna Aisha Allah ya yarda da ita, take bayyana dalilin da yasa aka yi wa sayyidina abubakar laqabi da as-siddiq cewar mushrikai sun zo ga sayyidina abubakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga isra'i da mi'raji mala'ika jibril ya zo ya dauki annabi a gidansa cikin dare suka tafi baitul maqdis daga baitul maqdis ya tashi da annabi suka tafi sama ta daya sama ta biyu har ta bakwai anan ne ya karbo sallah sallallahu alaihi wasallam anan ne ya ga wuta ya ga aljanna ya ga mafiya yawa ƴan wuta mata ne a wannan tafiya da aka yi da shi har ya ga katan bene na sayyidina umar wata mata a gaban benin tana alwala yace har ya yi kura zai shiga sai tuno kishin sayyidina umar sai fasa du a wannan tafiya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan abubuwa din to annabi da ya dawo ya zo ya ba mushrikai labari shine suka zo suka samu sayyidina abubakar suka ce ka ji abin da abokinka kuwa yake faɗi yau irin za su kura abubakar din nan shine komi aka ce annabi ya faɗi zai ce gaskiya ne suka ce to yau za mu kure shi wannan batukan in muka je masa da shi ba inda za a iya gaskata saboda hankali ba zai kama ba suna tashi daga makka su tafi baitul maqdis wata guda tafiyar wata guda suke a tafiya za su shafe wata guda a dawowa za su shafe wata guda watanni biyu kuma annabi ya zo ya ce a dare ɗaya an tafi da shi kuma bai tsaya iya nan ba ma har sama aka tashi da shi yau za su kura abubakar saboda ko shi abubakar aka gaya masa wannan ba zai yadda ba a ce an yi tafiya cikin dare an je baitul maqdis an dawo to ina ya ga bayan zuwa baitul maqdis din har da su hawa sama da sauransu wannan ba wanda zai taba yadda da wannan saboda haka yau kan in suka je suka ga abubakar sun san dole ba zai yadda ba to shine suka zo gurin abubakar suka ce ka ji me abokinka yake faɗi ya ce me yake faɗi suka ce wai yana riyawa cewar wai a cikin daren jiya an tafi da shi baitul maqdis sai abubakar ya ce shi ne da kansa ya faɗi hakan suka ce ƙwarai kuwa shi da kansa ya faɗi sai ya ce to ai da gaske yake yi abin da ya faɗin nan gaskiya ne saboda ni ina gaskata shi da abin da ya fi wannan nisa labarin sama ya ce ana ba shi labari a sama cewa an yi kaza an yi kaza ko ana masa umarni daga sama ko ana masa hani kuma na karɓa balle wannan mai sauki ne da suka ce kai abubakar kai kan ba abin da za a taɓa kawo maka ka karɓa wanda hankali zai karɓa to tun daga nan sai ake ce masa as-siddiq ma'ana wanda yake gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam a kome duk abin da annabi ya zo da shi yana gaskata shi to tun daga nan aka kira shi da as-siddiq wannan hadisi da na karanta sanadinsa mai kyau ne akwai kuma wata riwaya daban ba wannan riwayar ba wanda Imam Tabarani ya fitar da ita a cikin mu'jam dinsa Sa'id ibn Mansur ya fitar cikin sunan dinsa wacce aka samo daga Abu Wahab Maula Abu Huraira Maula Abi Huraira Allah yarda da shi yace lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi aka tashi da shi daga Makka mala'ika Jibril ya tafi da shi Baitul Maqdis suka tafi sama ya je karbo sallah ya dawo a hanyar su ta dawowa sun iso wani guri dab da garin Makka da ake kiransa Dhiqwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Jibrilu ina tunanin idan na je gurin mutane na wato Quraishawa na ce musu an tafi da ni daga Makka zuwa Baitul Maqdis kuma an tashi da ni zuwa sama ba za su gaskata ni ba za su ce ƙarya ne sai mala'ika Jibrilu ya ce kwantar da hankalinka in ka je ka ba su labari Abubakar zai gaskata ka shi mai gaskiya ne wa huwa siddiq in ji mala'ika Jibril to tun daga nan ake ce masa as-siddiq to a nan gurin ana mana bayani cewar daga cikin waɗanda suka amsawa annabi sallallahu alaihi wasallam da'awarsa da yayi a boye akwai sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi cikin waɗanda ba danginsa ba ba iyalan gidansa ba shine anan yace kana siddiqan li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qabla an-nubuwati ya'lamu mattasafa bihi min makarimil akhlaqi shi abubakar ya kasance aboki ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin a fara yi wa annabi wahayi tun kafin annabta shi dama ya kasance abokin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya'lamu mattasafa bihi min makarimil akhlaq ya san abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da su na halayya na karamci na kyawawan dabi'u halayya na ban girma dama ya riga san annabi ya siffantu ya dabi'antu da halaye na karamci halaye na ban girma kyawawan dabi'u sayyidina abubakar ya san annabi da waɗannan dabi'u da waɗannan halayya walam ya'had alaihi kadiban bai taba kiyaye ƙarya ko ƙwaya ɗaya ba daga annabi tunda yake bai taba kama annabi yayi ƙarya ko so ɗaya ba ya rayu da annabi shekaru aru-aru tun suna ƙananu suka taso suna tare da shi da annabi abokan juna ne to har annabi ya girma har aka fara masa wahayi bai taba kama annabi da ƙarya ko da ƙwaya ɗaya ba mundu sahaba tun lokacin da suka yi abokantaka bai taba samun annabi da ƙarya ba tun yana ƙarami har ya girma har aka fara masa wahayi to shine anan yace fa awwal ma akhbarahu bi risalati llahi asra'a bit tasdiq yana fara bashi labari kan sakon Allah annabi yana fara bawa Abubakar labari game da sakon Allah cewa an aiko shi shi manzo ne na Allah take gaskata shi saboda ya san ba yadda za a yi ya bar ƙarya wa mutane ya je ya ƙarya wa Allah tunda mutane bai taba musu ƙarya ba to waye yafi cancanta ƙarya masa ƙarya shine Allah to shi yasa yana bayyana masa cewa ni manzo ne Allah ne ya aiko ni take bai yi wata ba ya karbi musuluncin gurin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam shi yasa wasu malamai ma suka ce na yana ma karban musuluncin ne ma aka kira shi da as-siddiq kuma Allah da kansa ne ma yasa masa as-siddiq wannan riwaya ce da Imam al-Hakim ya fitar da ita cikin mustadrak dinsa wacce aka samu ta daga Nazar bin Abi Sabra Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci yace wata rana muka ce wa sayyidina Ali lokacin jagorancin sayyidina Ali yace muka ce masa ya amiral mu'minina akhbirna an Abi Bakar shi wannan Nazar bin Sabra tabi'i yace sai muke ce wa amiral mu'minina Ali ka ba mu labari mana kan Abu Bakar wane ne Abu Bakar sai sayyidina Ali yace za ka muru'un sammahu Allahu siddiq ala lisani jibril wa ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace Abubakar da kuka gani wannan mutumin shine Allah da kansa ya kira shi da as-siddiq akan harshen jibrilu kenan jibrilu ya zo da sako na Allah madaukakin sarki kan cewar sunan da Allah ya kira Abubakar da shi shine as-siddiq wannan shaida ce ta sayyidina Ali Allah ya dade shi sannan kuma Allah ya kira Abubakar da as-siddiq a harshen annabi sallallahu alaihi wasallam shine a ƙarshen maganar sayyidina Ali yace kana khalifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala sala shine khalifan manzon Allah akan sallah ma'ana shi ya mai gurbin manzon Allah wajen jagorantar mutane sallah tunda annabi tun yana jinya kwanciyar annabi jinyar da Allah ya dauki rayuwarsa cikin ta ladaninsa ya kira sallah suna ta jira annabi zai fito yau ne gobe ne shiru annabi bai samu daman fitowa ba yana can yana fama da kansa yana fama da matsanancin ciwon kai kansa kaman zai rabe gida biyu annabi mun san in Allah ya tashi jarrabarsa da rashin lafiya rashin lafiyan da za a jarrabi ɗaiɗaikun mu da ita annabin an tashi ninka masa aki duk matsanancin rashin lafiya da zaka samu kanka ciki to in annabi zai samu kansa ciki nasa ninkin naka idan zaka yi typhoid ko malaria matsananci ya hana ka tafiya to na annabi ninkin wannan ne ya hana ka dukawa kai sallah zaka ji kanka kaman zai fashe to na annabi ninkin wannan ne haka annabi ya bada labari yace u'aku kama yu'aku rajulani minkum ni ina cutuwa kamar yadda mutane guda biyu a cikin ku suke cutuwa ma'ana shi ana ninka masa rashin lafiyarsa to shi yasa kwanciyarsa jinyar da Allah ya dauki rayuwarsa ciki ya samu kansa cikin matsanancin rashin lafiya ta yadda ya gagara fitowa ya sallah yana so ya fito ya ja mutane sallah amma ba hali saboda yana cikin matsanancin yanayi suka jira shiru annabi bai fito ba suka zo suka ce Rasulullah an kira sallah fa mutane na jiranka shi ma yana da yana son ya fito fitowan ne ya gagara yace to ku samu ruwa ne alwala aka sawa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwa ya yunkura zai tashi sai ya suma kaga kenan rashin lafiya ya kai inda ya kai ya kai wani gaci su kuma tunda annabi bai musu umurni su yi sallah ba suna ga bai kamata su shiga sallah ba fa har sai annabi ya ba su umurni ko kuma ya samu damin fitowa bayan dan wani lokaci annabi ya farfado aka sake ce masa ya rasulullah mutane suna can fa suna jiran kai ce to a miƙo masa ruwan nan aka sake miƙo ruwa ya yunkura zai tashi sai ya sake suma nan ma dai tunda bai ce su shiga sallar ba fa dole za su ci gaba da jiran sa har sai lokacin da ya ba su umurni ko kuma ya samu damar fitowa sallah din to da ya sake farfadowa aka sake ankarar da shi cewa mutane suna can suna jiran sa yace a miƙo masa ruwa ya yunkura zai tashi ya suma da ya farfado sai yace muru Abubakarin falyusalli bin nas ku umurce Abubakar yayi sallah da mutane to shine bayanin da sayyidina Ali anan yake yi cewa wannan mutumin Abubakar da kuke so in ba ku labari a kansa mutum ne da Allah madaukakin sarki da kansa ya kira shi da As-Siddiq a harshen mala'ika Jibrilu da kuma kan harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma shine wanda ya maye gurbin annabi a jan sallah lokacin da annabi ya kwanta jinya ta rasuwa annabi ya ce muru Abubakarin falyusalli bin nas shine a karshen maganar Abu Sayyidina Ali ya ce radiyahu lidinina faradinahu lidunyana annabi ya yarje mana shi ga addinin mu ya zama jagoran mu a addinin mu shi yasa mu ma muka yarje masa a duniyar mu ya zama jagoran mu a duniyar mu tunda annabi ya yarje mana shi a lahirar mu to mu kuma sai muke ga ai wanda aka yarje mana shi ya zama jagora a lahirar mu shi yafi cancanta ya zama jagora a duniyar mu shi yasa suka zabe shi ya zama shugaban su bayan rasuwar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to anan gurin yake bayyana mana cewa fa awwalu ma akhbara bihi fa awwalu ma akhbarahu bi risalati llahi asra'a bit tasdiq farkon lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wa sayyidina abubakar dangane da sakon Allah madaukakin sarki cewa Allah ya aiko shi take gaskata annabi ya karbi musulunci shi yasa ma wasu daga cikin malamai na tarihi suka tafi kan cewa Sayyidina Abubakar Allah yarda da shi shine mutum na farko da ya fara karbar musulunci gurin annabi ba wanda ya riga shi karbar musulunci gurin annabi ai mun ji bayanin da ya anan yace annabi yana fara bayyana masa cewar fa shi Allah ya aiko shi manzo ne take ce gaskiya na karba ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida Allah shi kadai yake wajen bauta kuma kai din na yarda manzo ne saboda ban taba kama kada ƙarya ba to shine wasu daga cikin malamai suka tafkanta shine mutum na farko da ya fara karbar musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan bayani kuma akwai hadisi da Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihin sa da yake bayyana cewar wata rana an samu sabani tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar mun san in ana tare dole za a iya samun sabani wai zo mu zauna zo mu bata tunda duk kusacin harshe da hakuri ai ana samun sabani wasu lokacin to an samu sabani tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar to sayyidina Abubakar sai ya yi nadaman abin da ya faru tsakanin su yake ga kamar shine bai kyauta ba to shine ya ta kokarin ba da baki wa sayyidina Umar kai hakuri ina gani ne ban yi daidai ba ni ne ban kyauta ba to sayyidina Umar kuma ransa ya baci kwarai sai juya bai saurari sayyidina Abubakar ba ya kama hanyarsa ya tafi gida sayyidina Abubakar ya bi shi har gida sai ya shiga gida ya mai da kofa ya rufe to sayyidina Abubakar da ya juya sai ya tafi majalisin annabi ya tafi masallacin annabi annabi yana hango shi yana tahowa ya ce komi aka yi wannan akwai wani abu da ya hada shi da wani saboda yanayinsa ba normal yanayi da aka saba ganinsa ba ne to da yazo sai bai ce kowa komai ba yayi sallama ya nemi guri ya zauna sayyidina Umar ya shiga gida bayan dan wani lokaci sai ya ce kai amma ni ma fa Umar ban kyauta ba mutum irin Abubakar ya ta bani baki na ki sauraron sa kai bari in koma in je in same shi in ce bakin da ya bani na karba na yi hakuri sai fita daga gidan sai tafi gidan sayyidina Abubakar da yaje yayi sallama yana son ganin Abubakar aka ce ai tun dazu da safe da ya fita bai dawo gida ba sai banci cewa ba gida ya dawo ba ya tafi majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ya bi shi majalisin annabi ya iso majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashe labarin abin da ya faru tsakaninsa da sayyidina Abubakar ya juye wa annabi sallallahu alaihi wasallam to anan fa sai ran annabi ya baci idanun annabi sallallahu alaihi wasallam suka kada suka yi jajawo yake cewa inna allaha ba'athani fa qultu ya ayyuhan nasu fa qultum kadhabta wa qala abubakar sadaqta yace Allah ya aiko ni nazo nace ya ku mutane sai kuka ce ƙarya nake Abubakar yace gaskiya nake inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace hal antum tarikuli sahibi hal antum tarikuli sahibi hal antum tarikuli sahibi shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala yayi abin da yake so shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala abin da yake so annabi yana cewa Abubakar ya rasulullah ni ne ban kyauta ba annabi bai saurare shi ba ya karkatar da maganar sa ga Umar yana cewa za ku bar aboki na yayi abin da yake so ya sakata ya wala Allah ya aiko ni na kira ku kun ce ƙarya ne Abubakar ya ce gaskiya ne to shine malamai suka kafa hujja da wannan kan cewa sayyidina Abubakar shine mutun na farko da ya fara karbar musulunci gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan da annabi ya kira shi ya ce wa qala ya ce bi abi anta wa ummi ahlus sidqi anta take ya karbi musulunci ya ce bi abi anta wa ummi kai fansa ne da babana da mamana mun yi bayanin nan ko ko a majalisin nan ko wancan na bakin asibiti anan ma mun yi ko bi abi anta wa ummi sahabbai galibi sukan ga annabi wannan sace annabi kai fansa ne da mahaifina da mahaifiyata kenan zan iya fansar da mahaifina da mahaifiyata wajen tsamo ka inda za a ce inda za a kama ka a ce ba za a sake ka ba sai na ba da mahaifina da mahaifiyata a matsayin fansa na sakoka to zan ba da su dan a sakoka kenan matsayinka a gurina yafi matsayin mahaifina da mahaifiyata inji sayyidina Abubakar ya ga annabi kuma sautari da dama sukan ga annabi wannan akwai Abu Huraira Allah ya yarda da shi mun karanta a Umdatul Ahkami ko Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi kabbara sallah yace Allahu akbar sai dan yi shiru kadan kafin ya kara ya fara karatun suratul Fatiha Abu Huraira sai yace bi abi anta wa ummi sukutuka hadhihi ma za ta kunu na fansar da mahaifina da mahaifiyata gare ka ya manzon Allah shirin da kake yi tsakanin kabbara harama da karatun suratul Fatiha me kake yi ne me kake fadi ne to shine annabi ya gaya masa abin da yake fadi cewa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal-maghribi har zuwa karshen hadisi din to galibi sahabbai sukan fansar da mahaifansu ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna ji cewa a duniya ba su da manzon Allah shine matakin farko du matsayinka a gurin su bai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sayyidina Abubakar ya gaya masa hakan cewa mahaifina a gare ka fansa ne da mahaifiyata kai ka cancanci a gaskata ka anta ahlun ahlus sidqi anta kai ma'abocin gaskiya ne kana cikin jerin ma'abota gaskiya take sai gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma kai manzon Allah kaga bayan ya ce masa ahlus sidqi anta ma'abotan gaskiya kai ne in ana neman ma'abotan gaskiya to kai ne sai kuma ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah atake bayan ya masa shaida da gaskiyar da dama ya saba masa shaida tunda bai taba kama shi da ƙarya ba iyalan gaskiya waɗanda suka fi siffanta da gaskiya kai ne ya manzon Allah in ana neman masu gaskiya ba ya kai anta ahlus sidq ma'abotan gaskiya kai ne mutum na farko sannan kuma ya biyo baya da ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah, na shaida babu abun bauta bisa cancanta sai Allah kuma kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan yana nuna sayyidina Abubakar Allah yarda da shi yana cikin na farko farko da suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yace kana radiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi quraish ala sa'atin min al-mali wa karam al-akhlaqi. To anan zai jero mana wasu sashe ne na falalar sayyidina Abubakar bayan yayi mana bayani kan cewar ya karbi musulunci take a lokacin da annabi ya kira shi. Kaga wannan zai nuna maka cewar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da'awarsa ta boye yakan duba mutanen da yake kyautata musu zaton cewar in ya kira su ba za su yi jayayya ba sai ya kira su. To kuma galibi duk waɗanda annabi ya kira su a boye ba wanda yake karban musulunci, duk sun karba. Kaga mun wuce misalai guda hudu: Khadija Allah ya yarda da ita, Aliyu dan Abi Talib Allah ya yarda da shi, Zaid ibn Haritha Allah ya yarda da shi, ga Ummu Aiman, ga kuma Abubakar, dukkan su da annabi ya kira su a boye dukkan su sun karbi musulunci gurin annabi ba tare da jaba, ba tare da tararradi ko kokonto ba. To anan ya fara jero mana wasu daga cikin sashen falalar sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar tsakaninsa da annabi shekaru biyu ne da ɗan watanni, haka malaman tarihi suka ambata. An haife shi bayan shekarar giwaye da shekaru biyu da watanni. Annabi kuma mun san an haife shi a shekarar giwaye. To shekarar da aka haifi sayyidina Abubakar ta yi daidai da shekara ta 573 miladiya. Shekarar da aka haifi sayyidina Abubakar shekara ta 573, kaga annabi kuma 571, tsakanin su shekaru biyu da ɗan watanni kamar yadda malamai suka faɗa. To anan yake cewa kana radiyallahu anhu sadran mu'azzaman fi quraish, Abubakar Allah yarda da shi ya kasance wanda ake gabatar da shi ne a gaba gaba, kuma wanda ake girmama shi shine sadran, wanda ake gabatar da shi komi ana sa shi a gaba shine ma'anan sadran. Mu'azzaman kuma wanda ake girmama shi, girmama wanda yake kaiwa makwara, girmama wanda yake kaiwa iyaka fi quraish, cikin quraishawa, wato tun ma gabanin zuwan musulunci sayyidina Abubakar quraisha suna girmama shi. Galibi abubuwa sukan saka shi a gaba gaba saboda kyawawan ɗabi'unsa. Shi yasa anan gurin yace ala sa'atin min al-mali wa karam al-akhlaqi, saboda dalilai guda biyu. Me yasa Quraisha suke girmama Abubakar, komi suke sa shi a gaba gaba? Saboda dalilai guda biyu. Dalili na farko, yana da yalwar dukiya. Ka san duk mai dukiya idan yayi magana za a ji, haka mutane suke. Indai kana da kai mai hannu da shuni ne, to yana da wahala kai magana ai kunnan uwar shegu da maganarka, haka mutane suke. To Quraishawa sai zama suna girmama Abubakar saboda yana da dukiya, dan kasuwa ne. Sannan kuma abu na biyu, karamul akhlaq, yana da halaye na karamci, mutum ne mai kyawawan ɗabi'u, mutum ne mai kyawawan halayya. Galibi zaka tarar mutum mai kyawawan ɗabi'u mutane suna son sa, jama'a zaka ga suna karkata gare shi, saboda duk wanda ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a zaka ga kowa zai so ya yi mu'amala da shi. Sannan duk wanda ya yi mu'amala da shi ba zai ce turba, sai dai ya ce ya yi son barka. To hakan sai gadar masa da soyayyar mutane. To waɗannan dalilai guda biyu sun sa sayyidina Abubakar ya samu kima da matsayi da daraja cikin Quraishawa. Kuma sai aka wayi gari Allah masa wata baiwa, aka ce a cikin Larabawa kaka cikin Quraishawa ba wanda ya kai sayyidina Abubakar sanin nasabar Quraishawa. Su ilimin nasaba ilimi ne mai cin gashin kansa. Dan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane jikan wane. Yanzu wani in ka ce kawo maka kakansa na biyar, Allah ya dai ka kashe shi, ba zai iya kawo ba a cikinmu ba zai. Amma su mutum zai kawo maka kakansa na 20, saboda yanda suke ba da muhimmanci wa nasaba. To wannan jerin nasaban sayyidina Abubakar ya san na kowa, ya san na wane, ya san na wane zai kawo ma baban wane, kakan wane, kakan wane, kakan wane. Aka ce masa wane fa shi ma zai kawo maka, wane fa shi ma zai kawo maka. Kaga wannan baiwa ce, naka ma ka kasa rikewa ina ya ga na wani. To wannan baiwa ce Allah madaukakin sarki yayi wa sayyidina Abubakar. To shi yasa ya zamanto mutum mai girma, mai daukaka mai kima a gurin Quraishawa. Lokacin da aka yi umurni, annabi ya yi umurni, za mu zo mu karanta nan gaba. Lokacin da annabi ya yi umurni wa sahabbansa su fita daga Makka su yi hijira su tafi Habasha shekara ta biyar bayan fara yi wa annabi wahayi. Lokacin da aka tsangwami sahabbansa aka hana su su sake su yi ibada, to sai annabi ya ce ku tafi Habasha, ku je can, gari ne da sarkin da ke mulkan garin mai adalci ne, baya yadda a zalunci kowa a garinsa. Duk wani mai ibada zai yi ibadarsa, duk wani mai addini zai addininsa, ba mai tsangwama sa, ba mai takura masa, ba mai kuntata masa. To sai suka yi ta fita suna tafiya Habasha. Sai Sayyidina Abubakar ya zo zai fita ya tafi Habasha. Sai ya haɗu da makwabcinsa wanda ake kiransa Ibn Diginna. Ibn Diginna ya ce ina za ka je Abubakar? Ya ce zan fita in tafi garin da zan je in bauta wa Allah a sake ba tare da tsangwama ba. Sai ya ce kai irinka ko bai kamata a fidda kai daga Makka ba. In ji Ibn Diginna, innaka latasilur rahima wa tuqrid dhaifa wa tuksibul ma'duma wa tu'inu ala nawaibil haqq. Waɗannan lafuzza in mun tuno a baya Khadija ta yi wa annabi irinsu. To sai gashi Abubakar shi ma makwabcinsa ya masa. Saboda me? Saboda kyawawan halayensa. Ya ce irinka bai kamata a fidda shi daga Makka ba, saboda innaka latasilur rahima, kai mutum ne mai yawan sadar da zumunta. Wa tuksibul ma'duma, wanda bashi da shi kana kokarin samarwa a bashi. Wa tuqrid dhaifa, kuma kana girmama bako, kana karrama bako, kana saukan bako, ka bashi gurin zama, ka bashi abinci har iya kwanakin da zai iya tafi. Sannan kuma kana taimakawa wajen fito da gaskiya, da kare gaskiya, da agazawa gaskiya. Saboda haka irinka bai kamata a fidda shi ba, dawo kana karkashin aminci na. Duk wanda ya taba Abubakar za mu sa kafan wando ɗaya da shi. Inji Ibn Diginna yace shiga gidanka, yi sallarka, yi ibadarka, san ranka. Sayyidina Abubakar sai ya zo yana sallah, yana karanta Qur'ani. Yaran Quraisha sai su taru suna sauraron karatun Qur'aninsa. Qurayshawa sai su zo suna koka Ibn Diginna su ce kaga abin da muke tsoro ko? Gashi yanzu yaran mu sun taru suna sauraron abin da yake faɗi, abin da yake karantawa. Ibn Diginna sai ya samu Abubakar ya ce karatunkan nan ka yi shi ƙasa ƙasa. Qurayshawa ba sa so, ya ce a'a ni in dai za a takura min to fa zan fita. A ce cigaba da ibadanka. To da haka aka yi ta tafiya, ya ce cigaba da ibadanka, kar ka damu da su. Duk lokacin da suka zo suka koka Ibn Diginna ya same shi ya ce da Allah kai ƙasa ƙasa, ya ce ni in dai za a takura min zan fita, a yi ibadanka. To da haka Sayyidina Abubakar shi ya zauna bai fita hijira ba. Saboda me? Saboda kyawawan ɗabi'unsa. Ya ce wa kana min a'affin nasi, Sayyidina Abubakar ya kasance cikin mafi kamun kai na mutane. Tun yana ƙanƙani ba a taɓa kama Sayyidina Abubakar ya sha giya ba, kuma gashi giya ta watsa cikin Qurayshawa. Tun ma gabanin zuwan musulunci, tun ma kafin ya karɓi musulunci bai taɓa ɗanɗana giya ba. Sannan bai taɓa kusan zina ba, zina kuma ta watsa a cikinsu tun ma kafin zuwan musulunci. Yana cikin mafi kamun kan mutane. Kaga anan kamar yana jero mana falalar Sayyidina Abubakar ne. Allah ya dade shi. Yace sahiyan yabdhulul mala, mutum ne wanda yake mai kyauta. Sayyidina Abubakar mutum ne wanda yake mai kyauta, shine sahiyan yabdhulul mala, yana bada dukiya, yana sake dukiya wa al'umma kamar baya su. Tabbas Sayyidina Abubakar yana da wannan shaida, shaida na kyauta, kamar yadda ya siffanta shi da wannan siffa a wannan guri. Fadin Allah madaukakin sarki, wa sayyajannabu hal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala wa la sawfa yarda. Abdullah ibn Zubair yace akan Abubakar waɗannan ayoyi suka sauka. Abdullah ibn Zubair sahabi ne cikin sahabban annabi, yace waɗannan ayoyi kan Abubakar suka sauka. Wa sayyajannabu hal atqa, Allah madaukakin sarki zai tseratar da mafi takawa, zai tseratar da shi daga wuta. Wa sayyajannabuha, zai tseratar daga gareta. Al atqa mafi takawa, alladhi yu'ti malahu yatazakka, wanda yake zuwa da dukiyarsa yana zakka, yana ciyarwa, yana sadaka. Allah ya ce zai tseratar da shi daga gareta. وما لأحد عنده من نعمة تجزى باب وتني إما غرم وني ديك فاتر يساكا مسد إتا wannan ciyar da dukiyar san da yake illa ibtigha'a wajhi rabbihi al'ala sai dan neman yardan ubangijin sa wala saufa yarda ubangijin nasa ko zai yarda da shi abdullahi dan zubair ya ce wadannan ayoyi sun sauka ne akan sayyidina abubakar Allah yarda da shi ibnul jawzi ya ce malaman tafsiri sun yi ijma'i cewa akan sayyidina abubakar ta sauka saboda yanda yake ciyar da dukiyar sa imamu ahmad ya fidda hadisi cikin musnad din sa wanda aka samu daga Abu Huraira Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ma nafa'ani malun ma nafa'ani malu Abubakar yace tunda yake a rayuwarsa ba dukiyar da ta taba masa amfani kamar yadda dukiyar Abubakar ta amfane shi kenan a duniya kakaf ba dukiyar da ta amfani annabi kamar dukiyar Abubakar ita tafi amfanar annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar yana nan sanda annabi yake wannan maganar sai fashe da kuka yace hal ana wa mali illa laka ya rasulullah shin da ni da dukiyata duk ba mallakan ka bane ya manzon Allah ba sai ka zo kana fadin haka ba inji Abubakar Allah yadda da shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ibnu asakir ya fitar da riwaya cikin littafin sa da yake bayyana tarihu Dimashq yake bayyana cewar Aisha Allah dada ita ta bada labari cewar sayyidina Abubakar ya yanta bayi guda bakwai ya saye su da kudi wanda bai gaza dirhami 800 ba dirhami 800 yana da daidai da nawa zai kai da fi ba kuwa miliyan 16 ko haka tabbas a kiyasta da iya cewa dirhami 800 dai daidai da miliyan 16 ko to ya sai bayi har bakwai miliyan 16 sau bakwai duka ya yanta su kuma duk ba komai yasa Yesu ya yanta ba sai dan ya ga ana azabtar da su dan sun shiga musulunci Bilal shine na farko ya zo ya tadda Bilal ana ta gana masa azaba ubangidansa yana dandana masa kuda saboda ya musulunta ya karbi musulunci yace nawa za a siyar masa Bilal kamar da tsada aka sayar masa da shi nawa ne kudin sa aka ce kudin sa dirhami 600 yace to zan siya aka ce ba za a siyar ma a haka ba yace na kara zan siya 700 aka ce ba za a siyar ma a haka ba 800 ba za a siyar ma a haka ba 900 ba za a siyar ma a haka ba sai da ya haura 1000 sannan aka sayar da Bilal yana sayar da shi yace ya yanta shi je ta bauta Allah sannan ya sayi wata baiwa da ake kiranta zinnira ita ma iyayen gidanta suna azabtar da ita saboda ta shiga musulunci ya sayi ta ya yanta ta ya sake sayan wata baiwa da ake kiranta na hadiya ita ma iyayen gidanta suna azabtar da ita saboda musulunci ya yanta ta sai mahaifinsa Abu Quhafa sai ya kira shi ce Abubakar zo ina da magana da kai yazo ya zauna yace Abubakar naga kana ta siyan bayi masu rauni kana yanta su me zai hana ka sayi katima da katuwo ta yadda in wani abu ya taso za su baka kariya ka yanta su sai waɗannan masu rauni za ka na yanta yace masu raunin nan da na yanta ba na yanta su bane dan neman wani abu a gurin su yadda Allah nake nema to shine malamai suka ce wannan wasayu jannabu hal atika zai tseratar da ita al'atika mafi takawa waye alladhi uti malahu ya tazakka wanda yake da zuwa da dukiyar sa yana zakka zai sayi bawa mai rauni ya yanta wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba ta ni'ima yake nema ko wata falala ba ko wata sakayya gurin wani a'a ba wai na yanta ka bane dan in amfana da kai ko dan ka bani kwaba ka bani kariya illa ibtigha'a wajhi rabbihi la'ala yana yi ne dan neman yardan ubangijinsa Allah kuma yace wala saufa yarda Allah zai yarda Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da hadisi da aka samu daga Umar dan Khattabi Allah yarda da shi yake bada labari cewa manzon Allah wata rana ya musu umurni kowa ya kawo sadaka za a yi aikin Allah yace sai aka yi dace lokacin da annabi ya yi umurni kowa ya kawo sadaka ina da dukiya mai tarin yawa yace fa wafaqa zalika malan indi wannan umurni da annabi ya ce wa kowa ya kawo abin da ya mallaka gurgudan ikonsa, sai aka dace ina da dukiya mai yawa a daidai wannan lokaci. Sai na ce yau ko sai na wuce Abubakar. Ai, Abubakar shine duk lokacin da aka zo wani abu na dukiya zaka yana gaba da kowa. To yau tunda an yi dace ina da dukiya mai yawa, annabi ya ce a kawo sadaka, yau sai na zarme Abubakar. Da ya je wannan dukiya ta same tarin yawa, ya raba ta gida biyu, sai ɗauko rabi sai taho wa annabi da ita. Annabi ya ga dukiya mai tarin yawa, Umar ya zo da ita ya ce wu Umar, irin wannan dukiya haka, to iyalanka mai kaban musu? Ya ce na bar musu irinta. Kenan rabi ya ɗauko ya taho da ita. Sai ya ce bari in zauna in ga Abubakar kuma da wacce zai zo. Ana zaune yana zaune can, sai ga Abubakar ya kaɗo dukiyarsa ya taho da ita. Abin da ya bashi mamaki, dukiyar ta yi yawa sosai. Ya zo da ita, annabi ya kalle ta ya ce kai Abubakar, irin wannan dukiya haka, me ka bar wa iyalanka? Ya ce na bar musu Allah da manzonsa. Kenan shi Umar ba biyu ya raba ya taho da rabi ba, shi kuma duka ya taho da ita. Sai ya ce kai, to Abubakar ya mun fintinkau, daga yau ba zan ƙara gasa da shi ba, in ji Umar ya faɗi. To kaga shi yasa a nan gurin ya ce sahiyan yabdhulul mala, mutum ne mai yawan kyauta, yana bada dukiya, yana sake dukiya. Wannan shaida ce da sayyidina Abubakar ya same ta saboda ya siffanta da wannan siffa ta kyauta din. Yace muhabbaban fi qaumihi, abun so ne gurin mutanansa. Sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi, bashi da abokin gaba cikin Quraishawa, suna son sa duk lokacin su, suna son sa, Allah ya yarda da shi. Yace hasanul mujalasa, mutum ne wanda yake da dadin zama, mai kyan zama ne. In zaka zauna da shi ba zaka ce turba, saboda dadin zama da yake da shi, ba zaka ce Allah wade ba. In ma yayi nisan zango zaka yi ta begen sa, kana ganin gurbin sa. Saboda me? Hasanul mujalasa, mutum ne mai kyan zama, mai dadin zama, mai iya zama da mutane, ya iya zama da mutane. Yace walizalika kullihi kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi manzilatil waziri, saboda waɗannan ɗabi'u na ban girma da ban ƙayi da Abubakar ya siffanta da su, sai ya kasance a gurin manzon Allah a matsayin wazirin sa yake. Mun san waziri shine na hannun daman sarki, to haka Abubakar yake, waziri ne na annabi, na hannun daman annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shine yace fa kana yastashiruhu fi umurihi kulliha, ya kasance yana neman shawarin annabi. Annabi yana neman shawarin Abubakar a cikin al'amuransa gabaki ɗayansu, duk abin da ya taso annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman shawarin sayyidina Abubakar. Shi yasa aka kira shi da wazirin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. To anan idan muka kula za mu ga ya zubo mana wasu daga cikin falalar sayyidina Abubakar, wasu tun gabanin ya musulunta, wasu kuma bayan musuluntarsa. To falalan Abubakar suna nan ba iyaka, suna nan turum, suna nan kata-kata. Daga ciki waɗanda malamai suke ambato akwai lazumtarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Kace sayyidina Abubakar baya taɓa rabuwa da annabi, yana tare da annabi, sawun annabi yana zaune a Madina ko kuma ya fita wajen Madina, annabi Abubakar yana tare da shi. Shi yasa zai wahala a wani abu ya faru, tare da annabi Abubakar baya. Shi yasa za ga Abubakar ya taka rawa a gurare daban-daban. Annabi ya nemi shawarinsa a yakin Badar, Allah ya yarda da shi. A yakin Uhud, lokacin da suka da sara yi tsanani wa musulmai, wasu suka juya da gudu, Abubakar bai gudu ba, yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam. A yakin Hunain, lokacin da aka samu wasu daga cikin sabbin musulunta, suka yi alfahari da yawansu, suka ce yau kan ba wanda ya isa yin rinjaye mu saboda karanci, muna da yawa. Kaga wannan suna ga kamar yawan nasu shi zai ba su nasara, ba daga Allah bane. Sai Allah ya jarrabe su, ya nuna musu cewar yawan ba daga ƙarfi bane, ba daga yawa bane, nasarar ba daga ƙarfi bane, ba daga yawa bane, daga gurin Allah ne. Waman nasru illa min indillahi al-azizil hakim. To shi yasa Allah ya jarrabe su a yakin Hunain, har Allah ya ba da labari a cikin Al-Qur'ani, wa yawma Hunainin إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله يا أعجزا ومسلمي أبورا ريد دبن دبن أما كما أرانا ياكم هنين الله يتي يوان كسيسا كو الفهري كوكي الفهري دي يوان كو amma kuma falam tughni ankum shay'a wannan yawan naku bi amfanan muku da komai ba kenan nasarar ba daga yawa bace wa daqat alaykumul ardu bima rahabat kasa ta muku kunci didda yalwata wasu suka juya suka ruga da gudu suka tsere amma Abubakar yana cikin wadanda basu gudu ba suka tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa aka ce ya lazumci annabi bai taba rabuwa da annabi ba komin tsanani komin dadi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam da yi daga makka zuwa madina tare da Abubakar suka yi hijirar suka fito daga garin makka har zuwa garin madina da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa duk wani yaki da annabi ya fita bai fita yakin ba face Abubakar yana tare da shi Allah ya yarda da shi to wannan ma malamai suna lissafa shi daga cikin jerin falalar sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi sannan kuma daga cikin falalar Abubakar da malamai ke lissafawa akwai jaruntarsa mutum ne wanda kwata-kwata bashi da tsoro fagaje daban-daban misalai da dama sun bayyana haka din Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi a cikin sahihinsa hadisin da aka samo daga Urwa dan Zubair Allah ya masa rahama babban tabi'in musulunci yace na tambaye Abdullah ibn Amr ibn al-As akan mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa annabi na cutarwa yace na tambaye Amr dan As inji Abdullah Urwa ibn Zubair yace na tambaye Abdullah ibn Amr ibn al-As kan mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa annabi na cutarwa Abdullah ibn Amr ibn al-As yace na ga Uqbah ibn Abi Mu'ayth ɗaya daga cikin jigajigan mushrikai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana sallah cikin ɗakin Ka'aba sai ya cire mayafinsa shi Uqbah ibn Abi Mu'ayth ya cire mayafinsa ya sa a wuyan annabi ya shaƙe wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam da mayafinsa har sai da idanun annabi suka fito sai Abubakar ya rugo a guje kaman kansa zai cire yazo ya kama Uqbah ibn Abi Mu'ayth ya wulla shi gefe yana cewa a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kin yanzu za ku kashe mutumin da kawai ya ce ubangijinsa shine Allah ba shi da wani laifi banda hakan shine mushrikai suka yi cakan Abubakar suka masa dukan kawo wuka ya fadi ya suma saboda an taba nasu kuma mai fada a jikin su shine aka zo aka ɗebi sayyidina Abubakar rangaranga ruwa-ruwa aka tafi da shi gida ya suma mahaifiyarsa ta yayyafa masa ruwa tana masa fifita can da ya farfado sai ce me labarin annabi sai ta ce kai tonka ni ina ta kai kai kuma kana ta Muhammadu yace shi Muhammadu shine a gabansa a kai shi ya ga Muhammadu in ba haka ba to shi ba ruwansa da kowa shine aka dauke shi da kyarma yake tafiyan yana dafa kafadar mahaifiyarsa da kafadar ƴan uwan mahaifiyar da haka aka kai shi gurin annabi da ya je ga annabi yana cikin lafiya yace to alhamdulillah a maida shi gida shi damuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam to malamai suna lissafa wannan cikin falalar sayyidina Abubakar saboda ya bayyana jaruntarsa daga cikin jerin falalarsa da malamai ke ambato wannan bayan zuwan musulunci hadisi ne da Imam al-Bukhari ya fitar da shi kusan ana cewa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai shi falala babu wanda ya kai Abubakar falala balle ya dara shi duk sahabban annabi shine matakin farko a falala Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi cikin sahihinsa wanda aka samo daga Muhammad ibn al-Hanafiya Muhammad ibn al-Hanafiya dan sayyidina Ali ne amma kuma ba ta gurin Fatima ba ta gurin baiwarsa da aka samo a yakin da aka yi na Yamama yakin da aka yi na Yamama yakin da aka yaki Musailimatul Kadhdhab an yaki Musailimatul Kadhdhab an kashe shi sai ya zamanto waɗanda suke dakarun sa an yi galaba kansu, waɗanda aka kamo a matsayin fursunonin yaƙi sai aka zo aka raba su habbai. To a cikin kasan ne sayyidina Ali ya samu wata baiwa cikin wannan ƴan kabilar Banu Hanifa, kabilar Musailima. To tare da ita ya haifi Muhammadu, shi yasa sai ake jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa don a bambance shi da ƴaƴan Fatima. Muhammadu ibn al-Hanafiya, wannan ya faru zamanin sayyidina Abubakar, amma Fatima bata zauna da kishiya ba, kuma bata zauna da sadaka ba. Haka malaman tarihi suka ce sadaka ita ce baiwa da mutum zai iya zuwa mata. Fatima bata zauna da irin wannan ba. Bayan rasuwarta ce sayyidina Ali ya sake wasu aurarrakin, sannan kuma ya zauna da bayi waɗanda ya haifi ƴaƴa da su. To Muhammadu ibn al-Hanafiya ya haife shi ne ta ɓangaren wancan mata da aka kamo cikin kamammun yaƙin Yamama. Shi Muhammadu ibn al-Hanafiya ya ce, nake tambayan mahaifina, na ce masa ayyun nasi khair, cikin mutane waye ya fi falala? Muhammadu ibn al-Hanafiya yana tambayan Aliyu ɗan Abi Talib, mahaifinsa kenan ko? Sai Aliyu ɗan Abi Talib, Allah ya yarda da shi, ya ce Abubakar, shi da sayyidina Ali kenan. Da ɗansa Muhammadu ibn al-Hanafiya ya tambaye shi, ya ce cikin mutane wa ya fi falala? Sai ya ce Abubakar. Ya ce thumma man, bayan Abubakar sai wa? Ya ce Umar. Muhammadu ibn al-Hanafiya ya ce sai na ji tsoro kar in sake tambayarsa, tambaya ta uku in ce sai wa? Ya ce Uthman. Sai na ce sai kai? Ya babana? Ya ce babanka ba kowa bane face ɗaya daga cikin musulmai. Wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa. Sannan akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan ɗinsa da sanadi wanda yake ingantacce, wanda aka samo daga Umar ɗan Khattabi, Allah ya yarda da shi. Umar ya ce Abubakar sayyiduna, ya ce Abubakar shugabanmu ne, wa khairuna kuma shi ne mafifici cikinmu, in ji sayyidina Umar, wa ahabbuna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kuma shi ya fi soyuwa gurin manzon Allah cikinmu, shi ne mafi soyuwanmu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akwai hadisi da muka taɓa karanta shi a majalisin nan wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi, na Amr ibn al-As, Allah ya yarda da shi, wanda annabi ya tura shi yaƙi wani guri da ake kiransa Zatus Salasil, tare da dakaru mutum 3,000. Ya sanya shi, shi ne jagoran wannan dakarun, kwamandansu kenan. To Amr ibn al-As sai yake ga kamar yanzu da aka bashi jagoranci ya samu wani matsayi na musamman fa gurin manzon Allah, kuma da ya duba cikin dakarun nasa sai ga akwai Abubakar da Umar, kuma shine shugabansu. To ta yi fa yanzu matsayinsa ya zarme nasu, tunda har aka sashi ya zama shugaba a kansu. Saboda shugaba a musulunci, hange na musulunci, ana duba wanda ya fi falala ne. To yanzu shi da aka bashi jagoranci na yaƙi yana ga kamar ya fi Abubakar da Umar, tunda suna cikin tawagarsa. Sai lallaɓo ya zo ya samu manzon Allah. Ai mun karanta wannan hadisi ko? Ya zo ya samu manzon Allah sai ya ce mana habbun nasi ilaika ya Rasulallah. Ya ce ya manzon Allah, cikin mutane wa ya fi soyuwa gare ka? Annabi sai ya ce Aisha. Sai ya ce minar rijali. A'a, ba ina nufin cikin mata ba, ina nufin cikin maza. Annabi sai ya ce Abuha. Baban Aisha. Kenan baban Aisha ya fi soyuwa ga annabi akan kowa a mazaje. Sai fahimci cewar fa har yanzu fa matsayin Abubakar yana nan. An ba shi jagoranci da aka yi na yaƙi ba shi ke nuna cewa ya wuce Abubakar ba. Ta yiwu yana da gogewa a fagen yaƙi wanda Abubakar ba shi da shi. Shi yasa annabi sai ba shi jagorancin, amma wannan ba shi ke nuna cewa ya wuce Abubakar a falala ba. Allah ya yarda da shi. Akwai athari da aka samu daga Ibn Abi Layla, ɗaya daga cikin manyan tabi'an musulunci. Wannan atharin Ibn Asakir ya fitar da shi cikin littafinsa Tarihu Dimashq. Ibn Abi Layla yake cewa sayyidina Ali da kansa ya buɗi baki yake cewa la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakrin wa Umara illa jaladtuhu haddal muftari. Sayyidina Ali yake cewa ba zan samu mutum ɗaya da zai fifita ni akan Abubakar da Umar ba face na masa gulalan ne kage ne kazafi. Yace duk wanda na same shi yana fifita ni kan Abubakar da Umar zan masa bulalan mai kazafi mai kage, inji sayyidina Ali, kamar yana so ya nuna fifikon sayyidina Abubakar da Umar akan kowa cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Falalar sayyidina Abubakar ta ƙarshe da za mu ƙarƙare akan ta wanda malamai sun ambata, malamai suna ga cikin sahabban annabi ba wanda ya kai shi ilimi, ya fi kowa ilimi cikin sahabban annabi. Imamu Suyuti ya ce za ka tarar hadisansa ba su da yawa sosai, kamar yadda hadisan Abu Huraira suke da yawa, hadisan Abdullahi ɗan Umar suke da yawa, hadisan Ibn Abbas suke da yawa, saboda shi zamaninsa bai yi tsayi ba bayan rasuwa annabi. Ai bayan rasuwa annabi ne aka yi ta riwayar hadisai. To shi kuma ai duka bayan rasuwa annabi shekara biyu da ƴan watanni yayi. To su kuma Abu Huraira bayan rasuwa annabi yayi shekaru 40 da wani abu. Ka kenan zai iya yawaita hadisai sama da na Abubakar ninkin baninkin. Abdullahi dan Umar bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shekaru 60 da wani abu. Ka kenan akwai damar ya yawaita hadisai sama da na sayyidina Abubakar, Allah ya yarda shi. To shine Imam Suyuti yace karancin hadisansa saboda karancin zamaninsa ne, bai dau zamani ba bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka ba shi ke nuna cewar sahabban annabi sun fi shi ilimi ba, ya fi su ilimi. Ibn Kathir sai istinbadi a cikin nassi na hadisi da zai tabbatar da cewa Abubakar ya fi sauran sahabban annabi ilimi, ya fi su sanin alqur'ani, ya fi su karatun alqur'ani. Me dalilin Ibn Kathir? Yace annabi sallallahu alaihi wasallam kissar da muka ambace ta dazu da ya kwanta jinya ya gagara fitowa yayi wa mutane sallah, me yace? Yace muru Abubakarin falisalli bin nas, annabi yace ku umurce Abubakar ya sallah da mutane. Yace to da muka duba kuma sai muka ga annabi yana cewa ya ummul qauma aqra'uhum likitabillah, wanda zai ja mutane sallah shine wanda ya fi su sanin littafin Allah, shi zai ja mutane sallah, in ji annabi. Kuma da ya kwanta jinya sai ya ce muru Abubakarin falisalli bin nas, kenan wannan yake nuna Abubakar ya fi su sanin alqur'ani, tunda har annabi ya ce ya ja mutane sallah, kuma annabin ne ya ce wanda zai ja mutane sallah shine wanda ya fi su sanin littafin Allah, kenan annabi ya san cewar Abubakar ya fi sauran sahabbai sanin littafin Allah, yasa da ya kwanta jinya ya ce a umurce shi ya ja mutane sallah. To waɗannan ƴan uwa kaɗan daga cikin jerin falalar sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi. Ina ga sai mu dasa aya a wannan gabar, idan mun zo haɗuwa ta gaba sai mu tashi inda yake cewa wa qala fi haqqihi, nan ma dai duka za a ƙara fito mana da falalar sayyidina Abubakar ɗin ne, kusan akanta zai ƙarƙare maganarsa. Abubuwan da muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe, Allah ya gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.